بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساد وعنا يمتينا أشرين دبير قوة صفر هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تدبود تريه لدى أربعين دوكو kuma uku ga watan goma a shekara ta 2021 ta miladiya za mu tashi darasi na 153 a cikin karatunmu na Al-Jami'us Sahih Al-Musnad na Al-Imam Abi Abdullah Muhammad ibn Isma'il Al-Bukhari rahmatullahi alayh za mu tashi babi na 108 a cikin littafi na goma Kitabul Adhan babu man khafat al-qira'ata fi adh-dhuhri wal-'asr hadisi na 777 na'am yace babu man khafat al-qira'ata fi adh-dhuhri wal-'asr babu wanda ya koyi karatu a cikin sallar azhar da sallar la'asr wato wanda ma'ana wannan abu ne wanda ya tabbata a cikin sunna shi yasa ya yanke da hukunci wato a boye karatu a sallar azhar da la'asr na'am na'am jarir ibn abd al-hamid ad-dabbi daga al-a'mash sulaiman ibn mahran al-asadi maulahu daga umarat ibn umayr daga abu ma'mar Abu Ma'mar ya gabata gare mu ko ai wannan hadisin na Khabbab Abu Ma'mar sunansa ya kwanta mu amma da ya gabata gare mu ina jin hammamin ambaci tarjumar sa na'am qultu li amma li Khabbab nace ma Khabbab Khabbab ibn al-Arab sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam na'am yace akana rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yaqra'u fi adh-dhuhr wal 'asr shin manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana yin karatu a sallar azhar da la'asr sai yace na'am sai muka ce masa min aina alim ta yaya ka sani yace saboda motsin gemunsa kamar yanda muka wannan hadisin ya gabata Imam al-Bukhari ya kawo shi ba a wuri ɗaya ba to wannan ya nuna cewar as-sunna a wajen sallar azhar da la'asr shine ya asirta karatu kar a bayyana karatu a cikin sallar azhar da la'asr amma ba wai ai gumba a karatu ba tun daga shi ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karatun sun Khabbab ibn al-Arab ya tabbatar ya suke ganewa da motsin gemunsa kuma wannan ya nuna cewar nafilar sallar tatawu'i wannan akan sallar azhar ne da la'asr saboda haka wannan shine hukuncin sallar farilla idan sallar tatawu'i ne kuwa to ita ma sallar tatawu'i in dai wanda ake yi a cikin jam'i ne na taro to ana bayyana qira'a kamar sallar idi wanda ake wato wannan ya nuna cewa sallar da ake da rana ana asirta karatu idan tatawu'i ne idan sunna ce wanda ake yin ta a cikin jam'i to ana bayyana qira'a kamar yanda yake a sallar idi na karamar sallah da na babbar sallah haka zalika kamar yanda yake a salatul kusuf salatul kusuf in akai sallar kusufin rana tunda sallar kusufin rana kun ga ai da rana ake yin ta kamar yanda ya faru lokacin kusufi da aka yi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi karatu yayi sallar kusufi kuma ya bayyana qira'a haka zalika sallar roƙon ruwa in aka zo yin ta za a yi ta kamar inda ake sallar idi ne a bayyana karatu to amma idan ba salla ce ta nafila ta sunna da ake bayyana da ake haduwa ba a ciki kamar nafila ta rana mutum zai bayyana karatu ko zai asirta al-asl dan ay qiyas qiyasi akan azhar da la'asr cewa in sallar rana ce to sai a asirta karatu amma idan aka bayyana babu laifi kuma an ruwaito daga Abdullahi bin Umar ya kasance yana yin sallar nafila da rana kuma ya bayyana karatu har ake jin karatun nasa to wanda ya nuna cewa kenan idan a sallar nafila ce duk da yake al-asl ay kiyasinta akan sallar azhar amma babu laifi wato ayita babu laifi in aka bayyana karatu kamar yadda aka ruwaito daga Abdullahi ibn Umar to shi ita sallar rana shi yasa aka ruwaito daga tabi'ai suna kiranta al-ajma wato bediya wanda bata magana wato ma'anar rashin maganar wato ba a bayyana karatu a cikinta amma idan mutum ya bayyana to babu laifi an ruwaito daga Abdullahi ibn Umar ya ji wani mutum yana bayyana karatu da rana sai ya kira shi yace inna salatan nahar la yujharu fiha fa asirra qira'atak yace sallar rana ba a bayyana qira'a a ciki dan haka wato ka asirta qira'ar ka wannan shine asarin da nake gani na akasa nake cewa Abdullahi ibn Umar yana bayyana qira'a yayi inkari ga wanda yake bayyana qira'a la'alla wanda ya dawama akan haka ne wa illa haka din shi an ruwaito yayi kamar yanda Bishr ibn Harb yace ra'aytu ibn Umar yusalli bin-nahar fa kana yusmi'una qira'atahu na ga Abdullahi ibn Umar yana sallah da rana ya kasance yana jiyar da mu qira'arsa to wannan ibn Umar yayi ne dan ya nuna ya halatta amma abun so shine abin da ya gabata daga gare shi wanda yace ya ji wani yana karatu da rana ya hana shi yace ka asirta qira'arka to kuma wannan shine al-aula ɗaya daga cikin abin da zai nuna cewar sirranta qira'a ba a sallar da take ba ta dare ba ba nafilar dare ba wato abu ne wanda ba a inkari yana da asali shine rak'atay al-fajr na annabi sallallahu alaihi wasallam dan Abdullahi ibn Umar Abdullahi ibn Abbas ya ruwaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta wadan ayar sura rak'a farko ayar suratul baqara qulu amanna billahi wama unzila ilaina a rak'a ta biyu yana karanta qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum a wata riwayar yana karanta falamma ahassa isa minhumul kufr ayoyi guda biyu to kaga inda bai bayyana karatu ba da ba zai ji ba kuma mun san Abdullahi ibn Abbas ya je ya kwana a ɗakin a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kula da yanda yake sallar dare wanda daga ciki hadda rak'atay al-fajr to ita rak'atay al-fajr ana daukanta a cikin nafilin rana ne ana daukanta a cikin nafilin rana ba a daukanta a cikin nafilar dare dan haka in ma an bayyana qira'a a ciki akwai asali amma al-asl shine za a asirta qira'a a cikin dukkan nafilar da ake yi da rana amma dai wannan babin da Imam Bukhari ya kawo akan wato karatun sallar azhar da sallar al-asr to idan mutum ya saba ya bayyana karatu a sallar azhar ko sallar al-asr to a wajen mafiya yawan malamai ya bar sunna babu komai a kansa sai dai waɗansu sun ƙara da cewa ya nemi gafara Allah akan abin da ya saboda ya saba ma sunna idan yayi da ganganne amma in bisa raukanwa ne babu komai amma in da gangan yayi to ya tuba ga Allah jalla wa ala saboda ya ganganta saba sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma babu komai akan sa na sujudu sahwi amma a mashhurin mazhabar Malik zai yi sujudu sahwi idan ya bayyana karatu a inda ake azhar da al-asr to tamkar yayi kari ne saboda haka zai sujada bayan sallama wani ita ce riwayar ibn al-qasim daga Malik kuma ita ce mashhuriyar mazhaba tunda daga cikin almajiran Malik akwai wanda suka saba kamar yadda aka ruwaito daga ashab cewa babu komai a kansa kamar yadda sauran malamai suka ce shi kuwa al-imam Abu Hanifa ya tsananta matuƙa akan cewa wato su yana wajabta sahwu akan wanda ya yi kaulan wahida duk wanda ya bayyana qira'a a inda ake asirtawa wajibi ne yayi sahwa, yayi sujudu sahwa. Na'am. Babun idza asma'a al-imamu al-aya, babi idan liman ya jiyar da aya, wato a cikin karatun da yake asirtawa, a cikin karatun da yake asirtawa sai ya bayyana aya domin mamu su ji ayar da ya bayyana. Me wato haka, yin haka din ya samu asali ko ba shi da asali? Na'am, Muhammad ibn Yusuf al-Tiryabi al-Awza'i, Abdurrahman ibn Amr, imamu ahli Sham. Yace haddathani Yahya ibn Abi Kathir, Yahya ibn Abi Kathir al-Ta'i mawlahu. Yace haddathani Abdullah ibn Abi Qatada, faris Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Daga babansa shine Abu Qatada al-Harith ibn Rabi'i. Cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana karatu da ummul kitab fatiha wa suratin ma'aha, da sura tare da ita, fi rak'atayn al-ulayayn, arako'i biyu na farko, min salati adh-dhuhr, na sallar azhar, wa salati al-asr, da sallar al-asr. Kuma yana jiyar da mu aya a wani yayi. Ya kasance yana tsawaitawa a raka'a farko. To a shahid anan inda yace wa yusmi'una al-ayata ahyana, yana jiyar da mu aya ahyana, wato yana jiyarwar aya din nan akwai fuska biyu wanda ya gabata mun ambata. Waɗansu sun ce yana yin haka ne wato sahwan bisa rabkanwa saboda tasirin tadabburi da yake a cikin karatu, har sai karatun ya fito a inda yake asirtawa, har sai a ji aya, har sai a ji wata ayar a cikin karatunsa. Bal a wata riwayar ma an ce wa yusmi'una al-ayata ba'da al-aya, ya jiyar da mu aya bayan aya, wanda nuna ba aya ɗaya kawai yakan jiyar da su ba, har sama da haka. To waɗansu suka ce yana yin haka ne kamar wato tadabburi, zurfin tunani da tasirantuwa da karatun shine yake jansa, har sai ya zamanto ya ɗaukaka murya a ji aya ɗaya ko sama da haka a cikin karatu. To waɗansu kuma suka ce a'a, annabi sallallahu alaihi wasallam amdan yake yin haka, yana yin haka ne domin ya jiyar da sahabbai su san surar da yake karantawa, ya jiyar da su su san surar da yake karantawa. To wanda ya nuna daga nan aka ɗauki wannan yana daga cikin abin da ya halatta liman ya yi, babu laifi in yana a cikin sallar azhar ko la'asar ya bayyana aya ɗaya da yake karantawa a cikin sallar dan aji. Kamar yadda aka ruwaito Abdullahi ibn Mas'ud yana sallar azhar yayi shiru ba a ji ƙira'arsa ba, har sai tukuna da aka ji ya ce rabbi zidni ilma, sai aka gane ashe suratu Taha ya karanta, aka gane suratu Taha ya karanta. To saboda haka ake jiyar da ayar wannan, sun ɗauki wannan hadisin na annabi sallallahu alaihi wasallam shine asali, kuma cewa yayi haka ne domin a san surar da yake karantawa. Kankacin wannan shine kamar yadda aka ruwaito sayyidina Umar yana bayyana du'a'ul istiftah, dan a san addu'ar da yake yi yayin da zai buɗe sallah. Du'a'ul istiftah an ruwaito yana bayyana ta. Haka zalika Abdullahi ibn Abbas an ruwaito a sallar jana'iza yana bayyana karatun Fatiha, dan mutane su san cewa sunna ce a akabbara farko a karanta Fatiha a sallar jana'iza. To Ibn Abbas yakan bayyana karatun domin me? Dan a san cewar yin karanta ta sunna ce, saboda waɗansu ba lallai su sani ba, kuma koyarwa da aiki wani lokaci ya fi koyarwa da bayani da makaranta. Akwai wanda ba karatu za su zo su ji ba, amma in suka zo sallar nan suka yi sallah a bayan masani kamar sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To misalin kuma shine a bayan sahabbai kuma wato malamai waɗanda aka san su da sanin sunna da kuma kasancewa akan sunna suke, idan aka ji sun yi wannan to sai a san cewa wannan sunna ce. To wannan duk wannan hadisin zai iya zamantowa asali cewar liman ya jiyar da aya. Kuma shi yasa Imam al-Bukhari kun ga sai ya yanke akan hukunci, babun idza asma al-imamu al-aya, babi idan liman ya jiyar da aya. wato ma'ana ya samu asali yin haka liman ya jiyar da aya a cikin karatunsa. Na'am. To kuma wannan ya nuna jiyar da ayar kun ga ba zai bayyana karatu wannan ba zai sa ya yi sujudus sahwi ba. Duk da yake an ce wannan jiyar da ayar yasir ne don ko a martabar mali inda suka ce idan aka bayyana a inda ake asirtawa za a yi sujudus sahwi. To wannan suna yin afwa akan in ya zamanto yasiran kamar aya ɗaya ko aya biyu. In ya kai aya uku to shine za a yi sujudus sahwi in aka bayyana. In aka bayyana a inda ake asirtawa ya kai har aya uku to shine a wajen za a yi sujudus sahwi a bisa abinda yake shine mashhurin martaba. Amma kamar yadda muka ambata wato mafiya yawan malamai sun ce babu sujudus sahwi akan wato bayyana karatu a inda ake asirtawa ko asirtawa akan inda ake bayyanawa. Idan aka asirta a inda ake bayyanawa shi kuma kamar wannan ragewa ne sai ya zamanto mutum ya yi sujada qabla salam. To kuma mun san sujada qabla salam ta fi ƙarfi bisa sujada ba'da salam domin ita ba ta faduwa. Amma sujada bayan sallama idan mutum har ya fita daga masallaci ya manta bai yi ta ba tana faduwa. Idan dai sunnar da ya bari bai zamanto kan cewa mai yawa ba da ta fice sunnoni guda biyu. To abin da ya sa kuwa a taujihin da malikiya suke yi shine cewar barin yin wato barin bayyanawa inda aka ce a bayyana barin bayyanawa inda aka ce a bayyana ya fi tsanani bisa bayyanawa inda aka ce a asirta. Ko ka aka sine ne wato sun yi istinbati suka yi da mana haitukum anhu fajtanibu abinda na hana kuku bashi. To idan mutum ya asirta inda ake bayyanawa wato an hana shi ya bayyana kenan ko ai an hana shi ya asirta an ce masa ya bayyana to nan umarni ne. Amma inda ya bayyana inda aka ce a asirta an hana shi ya bayyana saboda haka bayyanawa inda aka ce a asirta din da yake al'amru bi shay nahyun am dhibbihi al'amru bi shay nahyun am dhibbihi. Amma wato in ka tsaya ka du kowanne daga ciki wato yin abin da aka hana ne in ka zo to shi yasa kokarin a samu bambanci a tsakanin su takallufi ne wanda ba shi da wajibi. Inda yake malaman malikiya kamar yadda Khalil ya kawo shi a cikin at-tawdi' sharhin sa na mukhtasar na Ibn al-Hajib. Amma in ka tsaya kai tunani saboda wannan ka'idar al'amru bi shay nahyun am dhibbihi sai kaga babu wani ma'ana a kai domin inda kace an hana inda kace hani ne to ainihin ai umarni ne. Inda kuma kace umarni ne ba hani bane wannan umarnin ya kunshi hani hanin ne saboda haka a kowace fuska sai kaga akwai hani din a ciki. In ya bayyana a wajen boyewa ai ba maganar muke ƙari ko rage ba maganar muke hani ne ko umarni ne. Wato in aka hana ka abu wato a shari'a hani yafi umarni ƙarfi. Ma na haitukum an shay'in fajtanibu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tu. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana abu a bashi in yayi umarni da shi ai daidai gurgudu. Kaga ka wannan kaida suna amfani da ita kamar wajen yin nafila bayan sallar al'asr. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana sai suka ce wannan hanin ya fi ƙarfi bisa umarnin da ya yi na cewa an ka shigo masallaci ka yi raka'atai alfajir. Shi umarninka aka yi ka yi raka'atai alfajir shi umarni fa'atu minhu mastata'tum aka ce ku yi gwargwadon iko. Amma hani ku bar shi gaba ɗaya saboda haka hani ya fi ƙarfi. Shi yasa malikiya suke rinjayar da rashin yin nafila ko da tahiyatul masjid ce bayan sallar al'asr da bayan sallar asuba saboda wannan ka'ida. To za ka iya ɗabbaƙata a wannan babin na as-sirru wal jahru. To su sun ɗabbaƙata ta yaya suka ɗabbaƙata wanne ne hanin shine wato inda aka ce a bayyana inda aka ce a asirta an ce kar a bayyana kenan. Inda aka ce a asirta an ce kar a bayyana. Idan ka bayyana a inda aka ce ka asirta to sai ka yi sujada bayan sallama. To amma sujada bayan sallama sun ce kuma sujada kafin sallama ta fi ƙarfi kuma so suke su nuna wanda ya fi a umarnin wanda yake ya fi ƙarfi. Inda ka bayyana inda ka asirta inda ka bayyana a inda aka ce ga asirta kaga kamata yi abinda aka kai kari an ce kai kari to ba sai ba to anan wajen sai ya zaman to cewar kai sujada kafin sallama domin ka bayyana afwan inda aka ce ka bayyana sai ka asirta ka rage to su ba ragowar suke ba mu tsallake wannan nukan jama'a na'am babu wani abu dan aslan ma ba ma tare da malikiya a wannan matsala ma tare da jumhurin malamai inda gashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana kuma sauran malamai gabaki ɗaya sun ce babu sujudu sahwi ga mutumin da ya saba a wajen wannan babin kuma wannan ita ce ma a cikin malikiyar ma akwai kauli a kaka kaulin ashhab na'am babin ya tsawaita karatu a raka'a farko na'am abu nu'aym al-fadl ibn dukayn hisham ibn abi abdullah al-jassawi daga yahya ibn abi kathir al-ta'i daga abdullah ibn abi qatada daga babansa cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana tsawaita karatu a raka'a farko ta sallar azhar ya gajarta a cikin raka'a ta biyu kuma yana aikata haka a sallar asuba wato wannan sunna ne raka'a farko ta fita biyu tsawo to wannan ya keɓanta da liman ne ko ku hatta mamu al-asl cewa duk yanda annabi sallallahu alaihi wasallam aka ruwaito yake sallah haka za a yi koyi da shi haka za a yi koyi da shi a yanda yake sallah wannan shine asali kuma amma waɗansu sun bayyana cewar hikima tana hukunta kan cewa wannan hukuncin ya keɓanta da liman hikimar shine tsawaita wanda yake yi domin masallaci domin waɗanda yake suke wanda domin waɗanda domin mutane su zo samu raka'a farko wanda suke nesa ko wanda suke waje ko wanda wani abu na jinkiri ya same su musamman a sallar asuba wanda take zuwa mutane lokacin bacci idan liman ya tsawaita kira'a wanda aka yi iqama zai iya tashi ya alwala ya zo har ya samu raka'a farko idan liman ya tsawaita kira'a sabanin in bai tsawaita ta ko ya mai ko kuma in ya mayar da ita da raka'a ta biyu duk ɗaya ne to amma in ya tsawaita a raka'a farko to wannan tsawaitawar za ta sa waɗansu zo su fuskanta shi ne ake ruwaitowa daga Atha ibn Abi Rabah ɗaya daga cikin malaman tabi'ai yake cewa inni la uhibbu an yutawwila al-imam al-ula min kulli salatin hatta yakthura an-nas ni ina so liman ya tsawaita raka'a farko ta kowace sallah domin mutane su yawaita a masallaci fa idza sallaitu li nafsi in kuna yi sallah ga kaina ni kadai fa inni ahrisu ala an aj'ala al-ulayni sawa'a ina kokari na sanya raka'o'in biyun farko su zamanto daidai wa daida to wannan waɗansu sun yi jam'i sun ce wannan shine wajihin tsawaitawa waɗansu kuma suka dauke shi ala babil itlaq kamar yadda yake a madhhabar malik mutlaqan sawa'un mutum yana sallah shi kadai ko yana sallah a matsayinsa na liman mustahabbi ne ya tsawaita raka'a farko fiye da raka'a ta biyu to wanda yake shine zahirin wannan hadisi din domin ba lalle ne abu wato hikimarsa ta bayyana ba kuma kamar yanda ake cewa wato babu wani abu a cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da yake shaida akan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin wato yana tsawaita karatu ko yana tsawaita raka'a domin mutane su zo su samu sallah babu abin da yake nuna haka Ibn Hajar shi yayin nasi shi yayin wannan korewar to kun san korewa tana da wahala ba wuya in ka samu misali daya sai ka rushe to amma dai Ibn Hajar da yake malaman ahlul istiqra ne masu cikakken hange da bibiya ga dukkan hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan na'am babu jahril imam bitta'min, babun bayyana wal liman da at-ta'min. At-ta'min ma'anarsa shine cewa amin daga ammana, ammana wato idza qala amin, shi ko amin sunan fi'ili ne da yake wato kamar halumma, wato ku halartu halumma da haihata. To wato yana san halumma. Na'am. To lafaz ma'anar amin sunan fi'ili ne kamar sah da halumma. Sah wato uskut kenan. To ma'anar amin Allahumma stajib, Allah ka amsa. Mafiya yawan lafazinta da madda da takhfifi, amin da madda da takhfifi. Waɗansu sun ruwaito shi, an ruwaito shi da imala da takhfifi a cikin ƙurra'u, Hamza da Kisa'i amin sun karanta shi da imala, da imala da da madda amma kuma da takhfifi. Waɗansu sun karanta shi da madda da tashdidi, amin. To wannan waɗansu sun yi inkarin wannan, saboda kaga wannan yayi daidai wala amin albayt alharam, ma'anar amina bi ma'ana qasidina, wato kamar in, saboda haka sai suka ce amin ma'anarsa ay qasidina ilayk, muna fuskanto wato muna fuskanta, muna masu nufi zuwa gare ka, shine ma'anar amin a bisa wannan. An ruwaito daga Ja'far as-Sadiq amin, amma dai al-jamaahir kama al-qurra'a gabaki ɗayan su qatibatan cewa suka yi bitakhfifi bil madd wat takhfif, kama inda Ibn Hajar ya faɗa amin haka. To shine at-ta'min din shine fadin amin. To bayyana liman ya bayyana amin, ka ganin ba Imam al-Bukhari ya bayyana hukunci, ya yanke hukunci cewa liman yana bayyanawa, sabanin wanda suka ce liman ba zai bayyana ba, kamar yadda yake a mazhabar Malik. A mazhabar Malik liman baya bayyana amin, sai ma'mum sune, ma'mum sune za su ce amin, amma liman sai dai ya fada a asirce a boye. Na'am. Aba ibn Abi Rabah yace amin du'a, isa amin addu'a ce, ma'ana wato cewa amin, amin din nan addu'a ce. Kuma akwai wanda suke amin ko kasr wa tashdid, amin wannan an ce wai ibraniya ce, kun san har wannan kalmar ma abin nan suna da ita, yahudawa ibriya da siryaniya ta nasara, shi yasa suke da amen. Amen ba? Amen. Amen. Haka za ta yi. Masu zuwa a bake nan. To, asalinta daga Siryaniya ne suka ɗauko. To, ba mamaki tunda akwai kalmomi da suke da asali ɗaya tsakanin Siryaniya da Larabci, tunda dukkansu yaruka ne waɗanda suke samiya, wanda suka samu asali daga Annabi Ibrahim, asali daga Annabi Ibrahim, daga cikin wato daga cikin Annabi Ibrahim din ma bangaren Sam ibn Nuh, Sam dan Annabi Nuh, saboda haka har sunan su za su ga suna kama da juna. Na'am. Ibn Abdullah ibn Zubair amman yayi ta'min da shi da waɗanda ba suke bayansa, har sai da masallacin ya zamanto sauti ya ɗaukaka, wato an ji ƙarin, an ji wato ɗaukakar sauti na cewa amin, masallacin gabaki ɗaya ya ɗauka da ɗaukaka murya na amin. Wannan haka shi a tsani ya ruwaito wannan, Abdulrazzaq haka ya sadar da hadisin an ibn Jurayd an aza qultu akan qultu lahu akan ibn Zubair yu'minu ala ithri ummi alquran, ibn Jurayj ya tambayi aba, ibn Zubair ya kasance yana cewa amin a karshen ummul qur'an, inda kun san ibn Zubair ya kasance Makka ce headquarters sa lokacin da aka yi masa mubai'a mutanen Hijaz da mutanen Misra, suka yi masa mubaya'a ya zamanto shine amirul mu'minin abin da ba a kirga cikin hulafa saboda kalma bata haɗu akan kansa ba to lokacin yana makka yana limanci afa suna cikin waɗanda suke makka a zamanin aka tambaye shi ibnu zubair ya kasance yana cewa amin a ƙarshen ummul qur'an qala na'am wa yu'minu man wara'ahu yace eh wanda kuma suke bayan sa su ma su yi ta'amini hatta inna lil masjid lalajja har masallaci ya zamanto yana da daukakar murya thumma qala innama amin du'a cewa ita amin addu'a ce na'am na'am Abdullahi ibn Zubair ta kasance garkashin Misra daga baya ne ai suka kori a gwamnansa suka yi mubaya'a ga abin nan din Muawiya da gwamnan Muawiya shi ma kuma kissa ce wadda ta zo wato dabara ce aka yi wadda har ta sa Ibn Zubair ya rasa Misra din Misra ta kasance garkashin da Yemen نعم ابو هريره يا كسانتي yana daukaka murya yana kiran liman la tafutni bi amin kada ka kubce min da amin abinda abu hurairah yake nufi rahimahu radiyallahu anhu wato kada ka ce amin kafin na zo na shigo cikin sahu yanda za a yi amin ni kuma ban samu amin tare da liman ba tare da sauran mamu saboda an ruwaito abu hurairah ya kasance yana ladanci ga Marwan ibn al-Hakam lokacin Marwan shine gwamna a Madina Abu Hurairah shine ladan to ya kasance yana yi masa yana umartar sa yana cewa to in nayi kiran sallah na daidaita sahu wato kada ka ce amin har sai ka san cewa na shiga cikin sahu wato ka saurara wajen karatun Fatiha kar ka kai har inda za a yi amin kafin na shiga sahu tunda abin da ya shagaltar da shi maslahar sallah ce to kuma wannan Abu Hurairah ba da wato saboda riskar shi ruwaito hadisin falalar amin saboda haka ya san falalarsa sosai dan haka yake kokari akan wannan kuma haka zalika aka ruwaito lokacin da yaje Bahrain shine wajen mantikar al-manqata al-sharqiyya yanzu a Saudiya al-Ahsa nan wajen inda mai yake al-Ahsa da Qatif da sauransu inda yan shi'a suke yanzu inda suka fi yawa to lokacin al-Ala ibn al-Hadrami sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam shine sarki a nan al-Bahrain to Abu Hurairah shine yake masa ladanci to shi ma yana gaya masa haka yana umurtar sa saboda kuma kun ga wannan ba wai dan yana ƙasa da Marwan bane ya zamanto yayi ladanci tunda umartar Marwan ma yake yana koya masa yace to gashi yadda zaka yi kada ka wuce ni da cewa amin yana hana shi yayi karatu da sauri yanda zai ce amin kuma asalin wannan an ruwaito Abu Dawud shi ruwaito hadisin Abu Uthman an-Nahdi cewa Bilal yana ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah la tasbiqni bi amin kada ka riga ni fadar amin tunda shi yake wanda yake nuna cewa sun kasance suna yin iqama ba a cikin sahu ba za su yi iqama a waje wanda yake wajen sahu yawanci a wajen masallaci suke yin iqama dan a san cewa an yi iqamar sallah iqama ba ga wanda kawai suke a cikin masallacin ba har da wanda suke a waje to sannan an yi haka sai su zo su shiga cikin sahu to sai Bilal ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah kada ka riga ni da fadar amin wato kada ka yi karatun Fatiha har ka kai inda zaka ce amin ni kuma ban riga na shiga cikin sallah ba to shi yasa wani lokaci waɗanda suke yin sake kaga an tayar da sallah tunda ya san dai zai samu ruku'u sai ya tsaya ya ta harkar sa ko ba zai fara alwala ba in kafin iqama sai yayi ji an yi iqamar sannan zai yi iqama ka san wanda nake kallo ne nake ne sai ya ji an yi iqama sannan zai yi alwala an yi amin an gama yana murna dai ya samu ruku ya samu raka'a farko to ya rasa alheri mai yawa saboda ya rasa amin la tasbiqni bi amin, haka Bilal yake cewa kada ka riga ni da fadar amin. Na'am. Na'am. Wa qala Nafi, Nafi Maulana Abdullah ibn Umar yace ibn Umar ya kasance la yad'uhu, baya barin fada amin, wato in yayi sallah imaman kana aw ma'muma, ko liman ne ko shi kuma mamuni. Wa yahudduhum, kuma yana kwadaitar da su, yana zaburar da su akan ku kula da amin, ku rinka fadan amin. Kuma naji alheri daga wajensa akan wannan, wato ya bayyana musu falalar cewa amin, naji alherin da ke cikin fadin wannan aiki ne dan kankani amma mai alheri da yawa. Yana daga cikin falala da Allah ya bamu wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, bal an sanya ta daga cikin khususiyar wannan, khususiyar al'ummar, khususiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, cewa Allah ya bamu al'ummar sa amin, Allah ya bamu al'ummar sa fadin amin. Na'am. Na'am. Zaka ji. Na'am. Na'am, Abdullahi bin Yusuf At-Tinisi yace mun karanta hadisi a gaban Malik daga Ibn Shihab Az-Zuhri daga Sa'id ibn al-Musayyib da Abi Salamah bin Abdurrahman ibn Awf, cewa su biyu sun bashi labari daga Abu Huraira, cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan liman yayi ta'amini yace amin fa aminu, kuma ku yi ta'amini wato ku ce amin, domin sha'anin duk wanda cewarsa amin ta yi daidai da faɗin mala'iku amin, za a gafarta masa abin da ya gabata na zanubinsa. Ibn Shihab ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cewa amin. Wannan Ibn Shihab ya faɗi wannan duk da yake mursal ne, amma an sadadde ne da isnadin da ya gabata, da yanda Malik ya rawaito da gareshi yana faɗin haka. Kuma wannan shine ya fassara ma'anar idza ammana al-imam, tunda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine liman, to idza ammana ai shine idza qala amin, to annabi sallallahu alaihi wasallam yana liman amma yana cewa amin, kuma wannan ya nuna yana bayyana amin din. To yayin da yake cewa amin, kuma lokacin za ku ce amin, kamar yanda zai zo a cikin hadisi, fa innal mala'ikata taqulu amin wal imamu yaqulu amin, don mala'iku suna cewa amin alhali alhali liman, yayin da liman yake cewa amin. Saboda haka wannan shine ga wanda yake jin liman kenan, daga ya soma cewa amin kai ma ka faɗa tare da shi. Amma riwaya za ta zo idza qala al-imam wala dhallin, in yace wala dhallin fa qulu amin, to ku ce amin, ma'ana wato kada ku yi jinkiri, domin wannan bigiran shine bigiran da yake cewa amin in yace wala dhallin. To nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wannan umarni, yayin da liman yace amin, kuma ku ce amin. To sai kuma yace ya bayyana falalar alherin da ke ciki, shine wanda amin din sa ta yi muwafaka da amin din mala'iku. Menene wannan muwafaka? Waɗansu malamai suka ce muwafaka wajen ikhlasi, muwafaka wajen ikhlasi da khushu'i, kamar yadda Ibn Hibban ya faɗa, wato sai kayi faɗa da irin ikhlasin mala'iku, da irin khushu'in mala'iku. Wane mutum wani lokaci ana amin din ma kana kama tasha, ka faɗa amma kuma zuciya tana can wani waje. Wato Ibn Hibban ya tsananta, yuridu muwafaqata al-imam al-mala'ika fil ikhlasi bighayri ijabi, a cikin ikhlasi ba tare da ujubu ba. Haka nan ya karkata zuwa gare shi, waɗansu kuma suka ce idan yayi muwafaka da su wajen amsawar addu'a, wato wajen kamar yadda ake amsa addu'ar su, kai ma a dace, kai ma a aika a amsa addu'ar ka. Amma abin da yake a waɗansu kuma kamar yadda hadisin Ibn Shahab ya nuna, shine abin da ake nufi yayi muwafaka da su fil qawli waz zaman, a fada da kuma a zamanin, kamar yadda suke fada kai ma ka fada, yayin da suke fada kai ma yayin nan kake fada, shikenan. Haga wannan marhaba ko wannan zamu iya, amma na farko akwai masharta. To kuma zahirin riwaya kamar yadda zamu gani, domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa innal mala'ikata taqulu amin wal imam yaqulu amin, liman ma yana cewa amin. To a lokacin shine ce fa man wafaqa ta'minuhu ta'minal mala'ika, muwafaqar da ake nufi kaga, ai tunda an ce liman yana fada, ai liman ba mala'ika bane ko, to tunda na liman tare yake da na mala'iku, kaga wanda ya kasance tare da na liman ya zama to ba tare yake da na mala'iku ba, tare yake da na mala'iku. Saboda haka wannan shine zahiri muwafaqa din a fada da kuma a zamani. To mala'ikun da suke cewa, inda mala'iku ne suke cewa ta amin, wanda mala'iku ne suma suke yin amin, fa man wafaqa ta'minuhu ta'minal mala'ika, suwa ne wa'annan mala'ikun da suke cewa amin? Na'am alhafaza, waɗansu sun ce alhafaza, wanda suke suna tare da mu, wanda suna tare da mu masu kiyaye ayyukanmu. Waɗansu kuma suka ce al mala'ikun da suke ta'aqub, wanda suke zuwa. To amma wanda suke ta'aqub fa su suna halartar sallah asuba ne da sallar la'asar, suna halartar sallar asuba da sallar la'asar a lokacin nan suke haduwa gaba ɗayan su, suna haduwa, haduwar su ce a sallar asuba da sallar la'asar haduwar su. Amma babu dalilin da zai nuna kan cewa su ne suke, su ake nufi a wannan hadisin, duk da wannan ya nuna kan cewa suna halartar sallah, tunda a wajen sallar ne suke handing over a lokacin sallar ne, sallar asuba da sallar la'asar. To amma akwai hadisin, akwai hadisi a cikin riwayar hadisin riwayar al-A'raj na wannan hadisin, wa qalat fil mala'ikatu fis sama'i amin, mala'iku a sama suka ce amin. Saboda haka abinda yake bayyana kamar yadda Ibn Hajar rahmatullahi alayhi ya rinjayar, mala'iku ko ma waɗanne ne da suke ƙasa suke halartar sallar, da kuma mala'iku da su ma suke a sama suke halartar sallar. Domin sallar nan da muke yi, in aka yi sahu, akwai sahu kamar sa a sama, haka aka ruwaito Ikrima, duk da yake mursal ne, amma mithluhu kamar yadda Ibn Hajar ya ce ba za a iya faɗar sa da ra'ayi ba, ya ce sufufu ahlil ardi ala sufufi ahlis sama, sahu na mutanen da suke bayan ƙasa daidai, wato yana kan sahu na mutanen na bayan Allah da suke sama. Fa idza wafaqa amin fil ardi amin fis sama'i ghufira lil abd, idan yayin da aka ce amin a ban kasa yayi daidai da lokacin da ake cewa amin a sama, to sai a gafarta ma bawa. Saboda haka ana nufin mala'iku, duk mala'ikun da suke yin sahu a sallah tare da su, da waɗanda suke ƙasa da waɗanda suke sama. To yayin da suke cewa amin, kai ma idan amin ɗinka ya dace da cewar su amin, to wannan zai sa a gafarta maka zunubi. To wannan yana tambihi akan, yana nuna wato muhimmancin al-hudur a cikin sallah, muhimmancin hudur, wato zuciyar ka zama to tana cikin sallah. Dan in zuciyar bata cikin sallah, sai a zo liman din ma ya ce amin, kai baka farga ba, sai ka ji sauran jama'a ana cewa amin, sai ka ce amin, lokacin an riga an gama, mala'iku sun gama fada, an bar ka a hanya. To amma in zuciyarka tana nan cikin sallah, wannan zai sa ka fada a daidai lokacin. A cikin wannan kuma akwai falala ta liman, domin cewarsa amin yana daidai da faɗin mala'iku amin, yayin da shi yake cewa amin, mamu shi ne zai ƙoƙari ya dace da lokacin da liman yake fada. Amma shi liman yayin da yake fada, mala'iku za su, saboda haka wani ya nuna falalar limanci. dan haka sai aka ce ma mamu yayi muwafaqa da liman tunda in yayi muwafaqa da liman to tabbata ya samu muwafaqa da mala'iku domin mala'iku shi suke bi kuma wannan ya nuna cewar mamu baya kira'a tare da liman baya karanta fatiha tare da liman yayin da liman yake karantawa tunda inda yana karantawa ai zai shagalta da bin karatun fatiha din ne maimakon fadin amin haka al-qurtubi ya istinbatin wannan mun dawo dai wannan matsalar ta mu ta karatun fatiha amma wannan ba yana nuna kan cewa ba zai karatun fatiha ba zai yi amma ba lokacin da liman yake bayyana yake yin karatu ba na'am babun falalar cewar amin na'am wato banda abin da ya gabata kenan na'am 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 malik ibn malik al-imam daga abu zinad abdullah ibn zakwan anil a'raj daga al-a'raj daga abi huraira radiyallahu anhu allah yaddada shi cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ɗayanku ya ce amin kuma mala'iku a sama suka ce amin sai ɗayar ta yi muwafaka ta yi daidai da ɗayar to za a gafarta masa abin da ya gabata na zunubinsa za a gafara wannan gafara abin da ya gabata na zunubi ana nufin as-sagha'ir kamar yadda malamai suke taujihinsa ba ana nufin al-kaba'ir ba al-kaba'ir sai an tuba amma kyawawan ayyuka innal hasanati yuzhibunna as-sayyi'ati kyawawan ayyuka suna tafiyar da miyagu to daga ciki yin wannan yana sa a yafe ma mutum as-sagha'ir kananan zunubai da sharadin cewar ya nisanci manyan zunubai wata riwaya ta zo wa mata akhar amma bata inganta ba riwaya ce shadda to yaushe ne idza qala ahadukum nan ana nufin wa kenan ba ana nufin mamu ba mamu to mamu yana fadin amin wato yayi kokarin fadi kun ga nan sai aka ce idan amin din idan ɗayar amin din wato tasa ta yi muwafaka da ɗayar ita ce ta mala'iku a sama to su kuma mala'iku a sama yaushe suke yi yaushe suke amin din tare da liman yayin da liman yana fada sai su ma su dauka sai su fada tare na'am babin bayyanawar ma'amum ga amin na'am al-qanabi daga malik daga sumai maula abubakar daga abu salih as-samman daga abi huraira cewa manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce idan liman yace ghayril maghdubi alaihim waladdallin to ku ce amin domin wanda duk fadin sa yayi daidai yayi muwafaka da fadin mala'iku za a gafarta masa abin da ya gabata na zunubin sa muhammad ibn amr ibn alqama yayi masa yayi mutaba'a wato ga sumai an abi salama daga abu salama daga abi huraira daga annabi sallallahu alaihi wa sallam da kuma nu'aymin al-mujmir daga abi huraira radiyallahu anhu to wannan fa'idar wannan riwayar ta bayyana lokacin da mamum zai ambaci amin lokacin da mamu zai ambaci amin shine idan liman yace ghayril maghdubi alaihim waladdallin domin daga ya faɗi wannan liman yake cewa amin to sai kai ma ka ce amin ba za ka jira sai liman ya ce amin sannan ka faɗa amin ba muwafaka yake so shi yasa al-juwayni imamul haramain yace a dukkan ayyukan sallah mamu yana yi ne bayan liman banda amin a wajen amin so yake zaman to sa'an liman tare da shi madibu tare da shi idan shine kadai istithna'in da akai amma a komai na sallah sawa'un qawlan aw fi'lan ko qawli ko aiki mamu yana yi bayan liman sai kawai amin wannan daga cikin tambihin da al-Juwayni Imam al-Haramain yayi akan cewar wato zai yi akan lokacin da al-Ma'mum mamu yake fadan amin shine idan yaji liman ya ce wala dhairil maghdubi alaihim wala dhalli wannan ya nuna kuma wato albarkar dake cikin Fatiha albarkar dake cikin Fatiha saboda ya nuna kamar yanda zuwa a cikin sahih Muslim Ibn Rajab ya ambaci wannan a cikin sharhin sa na wannan hadisin Abi Huraira radiyallahu anhu na yanda na hadithul Qudsi wanda Allah ta'ala ya ce na raba sallah tsakanina da bawana kashi biyu kuma abinda bawana ya tambaye ni na sani idan bawa ya ce alhamdulillahi rabbil alamin Allah sai ya ce hamadani abdi bawana ya yabe ni idan ya ce arrahmanur rahim sai Allah ya ce asna alayya abdi bawana ya yi min kirari idan ya ce maliki yawmiddin sai Allah ya ce majjadani abdi bawana ya girmama ni ya wato ya daukaka ni a wata riwayar fawwada ilayya abdi bawana ya fawwala ya mika komai gare ni ya ce ni ne mai mulki idan ya ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sai Allah ya ce to wannan tsakani na da bawana ne tare muke wato wali abdi ma sa'ala to duk abinda bawana ya tambaya daga nan na bashi to idan yace ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim walad dallin sai Allah yace hadha li abdi wannan na bawana ne wali abdi ma sa'ala abinda bawana ya tambaya na sani ibn rajab yace fa hadha al hadith wannan hadithin yadullu ala anna allaha yastami'u li qira'ati al musalli haythu kana munajiyan lahu Allah yana sauraron karatun mai sallah yayin da ya zamanto yana munajati da shi yana sirri da shi ويرد عليه جواب ما يناجيه به كلمه كلمه كما ينا ماير مسا جوابي اكن ابن ده yake yin asiri da shi kalma kalma farkon fatiha hamd yaboni thumma sana sannan kirari wa huwa tathniyatul hamd wa takriruhu amma abin da ake nufi da asana shine tathniyatul hamd maimaita yabo da ƙara maimaita shi bambancin wato alhamdu was sana kenan alhamdu yabo ne as-sana tathniyatul hamd wa takriruhu maimaita yabo a maimaita a sake maimaitawa shine bambanci tsakanin su thumma tamjiduhu sannan daukaka wato kirarin daukaka a gare shi was-sana'u ala Allah bi awsafil majdi wal kibri wa'i wal azama da yabo ga Allah da kirari ga Allah da sifofin girma da daukaka da sifofin daukaka da girma thumma yantaqilu al-abd min al-hamd was-sana'i wat-tamjid ila khitab al-hudur to bayan bawa yayi wato yabo da girmamawa da daukakawa to sai kuma ya tafi zuwa ga fuskantar cewa yanzu ya shiga cikin fada al-hudur ya shiga cikin shaidar wato yin munajati da Allah كأنه صلوها حين إذن للتقريب من الحضرة كمروة ياتن شنتي يزمن تويا قساتا أتكين واتو وجن ديسا محلرتر إن وجن ديسا محلرتر إن دي مناجاتي دا الله فخاطب خطاب الحاضرين في مسا زنشي زنشن وان ديك وجن تند ايك إياكا كي مكي بو تاما واتو كما ياجي وجن سكينا يا بيانا قريش فقال إياكا نعبد وإياكا نستعين وهذه الكلمه ومن كلمر انشي انها تجمع سر الكتب المنزله من السماء كلها تتارى دكان سر الزفن ده الله يسوكر daga sama gabaki dayan su لان الخلق دومن حلتا انما خلقوا ليؤمروا بالعباده ان حلتش ne dan a umarce su da ibada وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون وانما ارسلت الرسل وانزلت الكتب لذلك ان ايكو منزلي ان سوكر da littafai saboda haka فالعباده حق الله على عباده عباده ايتتي حق الله اكن باينتا ولا قدره للعباد عليها بدون اعانه الله لهم باب ايكو غباي كان في wannan ibadar ga Allah ba tare da taimakon Allah a gare su ba فلذلك كانت هذه الكلمه بين الله وبين عبده da haka ne wannan kalmar ta zama tsakanin bawa da bawa tsakanin Allah da bawansa لأن العبادة حق الله على عبد عبادة حق الله شيء كم باوا والإعانة من الله فضل من الله على عبد شيء مكوك دقاء الله فلا لا شيء دقاء الله أكم باوا انت تباين هكا في الدعاء دشريا إذواق تفركي ميكاكي شيء تفركي وأن دعاكي مسني إما سوني أن باوا دمج ينسو شكين صديقي دشهيدي دصالحي كمين دا أنبتاء سورة النساء تو وان ديس ايا أكم وان تفركي to shine zai samu arzikin duniya da lahira kuma tafarkin sa rayuwarsa ta daidaita akan tafarki na daidai har zuwa ranar kiyama wanda ku ya fita daga wannan ko dai ya samu fushi ya hadu da fushin Allah shine wanda ya san hanyar shari'a kuma ya kibinta kamar Yahudawa ko kuma batacce gabarin tafarkin shari'a kamar Nasara wanda basu san da sauransu wanda suke kama da su daga cikin mushrikai wanda basu san shari'a ba ballanta nasu bita to idan mai karatun sallah ya gama karatun Fatiha to Allah sai ya amsa addu'arsa ya ce hadha li abdi wa li abdi ma sa'ala wannan na bawa na ne kuma bawa na yana da abinda ya tambaya to a yayin nan ne sai mala'iku su ce amin saboda su suna jin zancen Allah suna jin Allah yana wannan mukhataba mu ne gafalallu irin wannan abu da muka samu tsakaninmu da Allah muna yin wannan muna sallah Allah yana fada muna fada Allah yana mayar mana yana amsawa amma muna can muna kamo tasha zuciyarmu ba ta wajen mala'iku ba suna ji to shi yasa sai yayi munasaba tunda ai Allah ya ce wal hadha li abdi wa li abdi ma sa'ala wannan na bawa na ne abinda bawa na ya tambaya na sani to sai mala'iku su ce amin akan addu'ar mai sallah to dan haka aka shar'anta ma masu sallah su muwafaqa a wajen cewa amin da su mala'iku domin at-ta'min da shine ake amsa addu'a yana daga cikin abin da ake amsa addu'a saboda shi ya zo a cikin sahih muslim da qari idan annabi Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan liman yace ghayril maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin ku ce amin yujibkumullah Allah zai amsa muku to wannan shine shine kuma yake nuna cewar wato idan dai da wannan yana dai daga cikin hujjojin da malikiya suke tafiya a kansa kan cewar to ai idan mamu yayi amin tamkar ya karanta Fatiha ne tunda amin shi ma mai yin addu'a ne tunda shi ma mu an umarce shi da ya saurari karatun liman kuma an umarce shi ya ce amin akan addu'ar liman bayan ya karanta Fatiha dan haka qira'a ba ta kansa domin ya saurari qira'a kuma yayi amin to kamar shi ma yayi addu'an ne domin kamar yadda aka rubuto da yawa daga cikin salaf cewa Allah madaukakin sarki yace ma annabi Musa da annabi Harun kad ujibat da'awatukuma an karba addu'a kuku biyu annabi Musa shine yake addu'a Harun kuma yake cewa amin sai Allah ya kira su masu addu'a saboda ka kai kanka mamu ko baka karanta Fatiha ba indai kace amin ka saurari kira kace amin kai addu'a kuma addu'a ita ce karatun Fatiha to kun ga wannan hujja ga malikiya subhanakallahumma wa bihamdik نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب سلام ان شاء امسا wannan tambayar salatu tasbih a wajen mafiya yawan arjun yawan malamai sa daga cikin sunnoni wato salloli na sunna wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya koyar da ita sai dai wadansu suna ganin hadisin bai inganta ba suna ganin ba za a yi ta ba amma da yawa daga cikin malamai sun inganta hadisin kuma wannan shine abin da muka rinjayar wajen bayanin wajen amsa wannan tambayar a majalisai da dama sannan tambaya ta biyu yace mallam ina buƙatar shawara mahaifana duka sun rasu Allah ya musu rahama sun bar mu mu bakwai amma mutum biyu na farko wato yayyin mu kenan suna kawo mana matsala ɗaya daga cikin su ya yanke alaka da mu baya ɗaukar waya baya responding ta SMS kuma yace kada wanda ya je gidansa anan dan Allah ya zanyi sauke haƙƙin zumunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce laysa alwasilu bil mukafir, me sada zumunci ba shine wanda yake ramawa ba in an sada ya sadar, walakin alwasil man wasala man qata'ahu, me sada zumunci shine wanda ya sadar da zumuncin wanda ya yanke shi, in ya yanke ka kai kanka yanke shi, duk da baya amsawa idan munasaba ta zo ta sada zumunci ka sada zumuncinsa, in ba shi da lafiya ka ziyarce shi, idan wani abu na alheri ya same shi ka je, idan wani abu na jaji ya same shi ka je ka jajanta masa, idan kuma dama ta yi idan dama ta yi na ka ziyarce shi ko ka gan shi ka gaishe shi ka kama hannunsa kai masa sallama, ko da yaƙi kai haƙuri akan al'ada ɗinka, domin kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake cakuɗuwa da mutane yake haƙuri akan cutar da shi da suke yi, shi ya fi alheri bisa wanda yake ƙaurace ma mutane baya haƙuri akan cutar da shi da suke yi. Dama kada kai tsammanin za ka samu alherin sada zumunci ba tare da jarabawa ta zo maka ba, wannan ka ɗauki wannan yana daga cikin ibtila'i, saboda haka kai bakin ƙoƙarinka wajen sada zumuncinsa kar wannan ya zamanto hujja na kai ka yanke masa. Sai ya je gidansu zai sada zumunci, ai ba sai ya je gidansu zai sada zumunci ba, ko ya ce kare je gidansa, in ya je gidansa ya saba ma Allah, maganarsa magana Allah ce, to ya masa wulaƙanci, to dama in ka bi Allah ba sai an maka wulaƙanci ba, me dan an wulaƙanta ka akan bin Allah? Ko shi na taba gaya muku kissar malam karami, Allah ya ji kansa, malam Abubakar Ramadan, an taba gaya muku kissar sa ko? Sannu wanda wato yana mahaifinsa malam Abubakar Tudun Nufawa shi ne yake yin tafsiri a gidan rediyo, saboda larurar rashin lafiya sai ya ce shi ɗansa malam karami ya je ya rinka yin tafsiri, to yana zuwa in ya je a yi ta yawo da hankalinsa a ce yau babu wannan yau babu wannan, wata ran sai ya zo ya gaya ma mahaifin nasa ya ce akram kallani dai ina neman alfarma a ɗauke min wannan nauyin, mutanen nan ba san abin nan suke ba, wulaƙancin nasu ya isa, yau in naje a yi min kaza yau in naje a yi min kaza, sai ce sannu wanda baya so a wulaƙanta shi akan alƙur'ani, dan an wulaƙanta akan dan an wulaƙanta ka akan alƙur'ani har wani abu ne shikenan, ya haƙura ya je ba a daɗe ba sai ya zamanto har gida za a turo mota daga gidan rediyo a ɗauke shi zo ya tafsiri, dama sai Allah ya jarraba ka ka ɗauki wannan mai tambaya ka ɗauki wannan jarabawa ce, ka ɗauke ta jarabawa ce, don ba zai yi ka samu alherin da ke cikin sada zumunci ba ba tare da jarabawa ta zo maka daga Allah ba, waɗansu Allah maɗaukakin sarki sai ya sauwaƙe musu, wannan falala ce daga Allah, kuma domin abinda duk zai sauwaƙe maka bin Allah falala ce daga Allah, wani kuma sai Allah ya sanya shi ya zamanto a tsanani, wannan tsananin ƙarin alheri ne da ƙarin lada a gare ka, ƙarin alheri ne da ƙarin lada a gare ka, kamar mai karatun alƙur'ani ne wanda yake mahir da shi, aka ce ma'al kiramin safaratil barara, akwai kuma wanda yake wa huwa alaihi shaqqun, akwai wanda kuma yake karanta mai yana da tsanani a gare shi, yana da lada biyu, da ladan karatun da ladan wahalar da yake sha, da ladan wahalar da yake sha. Na'am, sai wannan tambayar da aka turo ta WhatsApp ce ko? Mutum ne ya ƙara aure, sai uwar gidan saboda ɗabi'ar kishi irin tasu ta mata sai ta riƙa yaɗa labari a unguwa har ma da 'yan uwa cewa ai matar da mijin nata ya auro mutuniyar banza ce, sai da suka gama mu'amalar banza a waje sannan ya auro ta, labari ya gewaya har ya zo kunnen mijin, kuma ya bincika ya tabbatar da matarsa wato uwar gidan ita ta yaɗa wannan jita-jita, hankalinsa ya tashi ƙwarai dangane da wannan al'amari, kuma yana tunanin wani irin mataki ya kamata ya ɗauka don wannan labarin ya je kunnen ita amaryar da ya auro, amma ya nuna mata kamar bai san zancen ba, amma ta bashi lokaci zai yi bincike don ya tabbatar da gaskiya, yana son malam ya bashi shawara akan matakin da ya kamata ya ɗauka, kuma kasancewar wani hadis da ya tabbata cewa duk wanda ya jefi wani da mummunar ɗabi'a kuma ya kasance wanda aka jefa da wannan ɗabi'a bai kasance ma abucinta ba, to sai wannan al'amarin ya koma ga wanda yake tsire shi. Shin wannan abu na ƙazafi da matarsa ta yi zai iya taɓa nagartar zuriyarsu? Na neman ƙarin haske a gummanan tare da neman addu'ar 'yan uwa, Allah ya tsare tarbiyya da mutuncin zuriyarka da ta musulmi baki ɗaya. Wannan ya kamata lalle ya ɗauki mataki akan wannan, don idan abu ya haɗa da ƙeta iyakar Allah, to wannan dole a ɗauki mataki, domin wannan fasikanci ne, fasika ce. Abinda ta yi fasikanci ne, tunda Allah ta'ala ya ce wallazina yarmuna al-muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada fajliduhum 80 jalda ولا تقبلوا لهم شهاده ابدا واولئك هم الفاسقون kaga an sawa'u in mutun yazar yi ma mace kazafi da yi ma namiji kazafi duk daya ne tayi masa kazafi kuma tayi ma wannan kazafin mutun biyu tayi ma matar kazafi tayi ma shi mijin kazafi yo kishi hauka ne ita aka fara yi ma kishi hauka ne saboda haka lallai wannan ya fuskance ta cewa ya tsoratar da ita akan cewa sai ya kai ta gaban shari'a an mata bulala 80 ko ta kawo shege, kuma shi da ta zarge shi da ta yi masa kazafi, shi da ta yi masa kazafi, idan tunda ta yi masa kazafi to za su yi li'ani tare da shi, ya mata barazana za su yi li'ani, kuma in suka yi li'ani ga irin abin da zai biyo baya. A yawanci irin waɗannan haukan na mata suna yi ana kyale su, amma ya ɗauki mataki wanda yake san cewa da gaske yake yi. Kishi ai ba hauka ba ne. Kun ga lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ɗakin nana Aisha, sai Zainab ta yi abinci, ta turo masa da abincin a akushi aka kawo mata, yana ɗakin nana Aisha ba ranar ta ba ne, da ta ɗauki akushin ta yi wurgi da shi ya fashe. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce gharat ummukum, uwarku ta yi kishi. To wannan an yi tafsiri cewa ana nufin ita ma ta yi abinda mahaifi wato Saratu, wato matar Annabi Ibrahim, da ta yi kishi, ta ce Annabi Ibrahim ya ɗauke Hajar ya tafi da ita, wato kamar abu ne wanda yake wato kun samu wato kunga jiki shi, ko kuma yana nufin ita Aisha ai ummul mu'minin ce, to wato wato uwarku ya ku mu'minai ta yi kishi. Amma sai ya ce mata me, sai ce sai ta biya kudin akushi, sai ta biya. Shari'a ce kishi ya sa ta shiga cikin haƙƙin ƴar uwarta, yace sai ta biya. Saboda haka wannan shi mijin zai iya cewa to ni zan yafi, tunda in kika yi min kazafi ina da damar na yi li'ani da ke a kan kore abin da kika yi, ba sai na ce ki kawo shaidu ba. Amma ita ko dai ki kawo shaidu hudu a cewa kin ganmu muna lalata, ko kuma zan kai ki gaban alkali sai an miki bulala 80 ko muna da kotunan shari'a. Allah ya sa a Kano yake, in a Kano yake kin ga shi kenan, muna da kotunan shari'a. In ya ɗauki mataki na wannan, to a lokacin nan za ta dawo cikin hankalinta. Wannan ai hauka ne. Kina tare da mutum, kun haifi ƴaƴa da shi, yaya kike so ya kasance a gaban ƴaƴansa? Ya za a rinƙa kiran ƴaƴansa? ƴaƴan mazinaci? Haka take so a rinƙa kiransa kishi hauka ne? Wannan lallai ya ɗauki mataki mai tsanantawa a kanta har sai ta dawo hanya, sannan ya iya yafewa. Ita kuma amarya yararrace ta ba ta hakuri, amma sai ya ɗauki mataki a kan ita uwar gida ɗin.
Amin.
To akwai ƴan uwa da suke fama da rashin lafiya. Akwai ɗan uwanmu Abdulsalam yana fama da rashin lafiya, ina roƙon Allah maɗaukakin sarki ya yaye masa, Allah ya bashi yaye masa larurar da ke damunsa. Akwai ɗan uwan Alhaji Muktari Jega, ya tafi za a yi masa aiki, ina jin gobe za a yi masa aikin. An yi masa wani aikin kuma za a sake wani muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya bashi lafiya kuma Allah ya sa wannan tiyata da za a yi masa ya zamanto ita ce sanadiyar samun warakarsa daga wannan rashin lafiya tasa Allah ya inganta masa lafiya akwai Alhaji Sagir PM Yola shi ma yana addu'a akan muna yi masa addu'a akan taimakon da yake na gudanar da harkokin karatu Allah ya saka masa da alkhairi da duk da yake dai an yi musu addu'a ranar juma'a waɗanda suka bada gudunmawa kun ga inda muka samu yalwata masallaci na mata yanzu ya masallatan ma da yake ɗauka a ƙarin da aka yi har ya kuyi masallatan da yake ɗauka a asalin masallacin na mata ɗin duk wanda suka bada gudunmawa Allah ya karɓa Allah ya karɓa akwai wanda suka bada gudunmawa mai kauri wanda ita ce ta sa aka fara aikin akwai wanda suka yi wakafi ga iyayen ga mahaifinsu daga ciki akwai wanda suka bada gudunmawa kaɗan dan akwai wanda ma akwai masu turo naira 5 a cikin account ɗin kuma duk sun shiga ciki tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya gina ma Allah masallaci ko da miqdarin wato shekar beni saboda haka kun ga shekar beni wata kila naira 5 za ta iya gina ta Allah zai gina masa gida a aljanna saboda haka ta waɗanda suka bayar duk suna musu addu'a Allah maɗaukakin sarki ya karɓa da gare su wanda kuma suka fara tunanin a yi da wanda suka ba da shawara da wanda suka zana akwai wanda suka zana ba su karɓi ko kwabo ba zanen nan da suka yi kuma da wanda suka yi lissafin structural engineers ɗin da suka yi da kai komo da shi kansa contractor da ya yi wanda ba ya yi ne don ya samu riba ba shi ma cikin almajiran wannan majalis ɗin nan namu ne duk Allah maɗaukakin sarki ya karɓa da gare su Allah ya musu aljanna ya ba su ladan ginin gida a cikin ya ba su ladan da za su samu ne ya gina musu katafariyar fada a aljanna sannan akwai ɗan uwan mu Malam Salisu wanda yake jan baki wajen karatun muwar tsara na juma'a shi ma ba shi da lafiya wannan makon ma bai samu zuwa karatu ba Allah ya ba shi lafiya Allah ya tashi kafaɗarsa to akwai ƴar uwa za a yi mata kishiya tana neman addu'a Allah ya haɗa kansu Allah ya ba shi ikon yin adalci a tsakaninsu Allah ya ba su zaman lafiya to kaga mumina kenan Allah ya miki albarka Allah ya amsa addu'a akwai wanda kuma ya tafiya hayar bukayensa ba su zo ba muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya tsare dukiyarsa Allah ya kawo masa dukiyarsa ya tsare sai ya sanya masa albarka a cikin kasuwancinsa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma shrah sudurana wa yassir umurana wa farrij humumana wa ihdin bis salihati a'malana Allahumma ihdin lana bi khair wa ij'al أمورنا كلها إلى خير اللهم إنا نسألك خير الدعاء وخير المسألة وخير الفلاح وخير النجاح وخير الثواب وخير العمل وخير الحياة وخير الممات ونسألك الدرجات العلى من الجنة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين